burodo mazan kwaila ga zakin rage ai duk sai mu ya arewa dan wake raga dada da dadewa ga makanana yan makarantan boka karatu ga sallah ba hayaniya ba fada kasuwanci zaman lahiya wayo 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 ibiza oa la vida loca So